أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جموعا من أجل دعو دير مغا الله سبحانه وتعالى ni ba mu dama muka dawo domin ci gaba da karatun sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda muke karantu littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah idan ba manta ba mun kai karshen tafiya da sigogin da ke cikin tafiya mun yi bayani akan su mun zo kuma wajen salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sigogin da nau'ukan wa'annan sigogin nan ma mun yi bayani akan su har mun kai karshe inda yake bayani game da wasu fa'idodi wa'anda ya ambata karshen salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda guda shi da ni mu ambaci na daya mai bayani game da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam a duk lokacin da aka ambace shi to za a ambaci alihi sa wato yan uwansa dangin sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sashi kama sallaita ala Ibrahima wa ali Ibrahima kuwa ala ali Ibrahima ya kawo dalilin wannan kuma ya kawo fa'idar da ke ciki haka inda ya bayani game da kama sallaita wannan kafu tashbihi din nan yayi bayani yadda muyi bayani sa a karatun biya gabata sannan fa'ida ta gaba inda yake bayani game da dukkan sigogin da muka karanta tun daga farko har zuwa karshe inda muka karanto sigogin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin su akwai ambato ali muhammadin sallallahu alaihi wasallama ko wace siga ba za ta wofinta ba da ali muhammad idan ka ce allahumma salli ala muhammadin sai an ce wa ali muhammadin ko wa ala ali muhammadin wannan shi ma ya mun yi bayani akan sa kuma mun fadi fa'idar da ke ciki kuma mun fadi dalilan da aka dogara akan cewa dole idan za ka yi salati kenan sai ka fadi hakan sai ka ambaci ali a cikin salatinka kar ka yi salati babu ali a cikin sa wanda ya fi wato shine mafifici ga dukka wanda zai yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace wa alihi kamar da shi annabi ya koyar haka muka zo a fa'idar sa ta uku wanda ke bayani kuma cewa dukkan sigogin da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu siga da ta ambaci sayyidina ba duka babu allahumma salli ala sayyidina muhammadin ko allahumma salli ala sayyidil khalqi duka babu su mun ka wannan fa'ida ita ce ta uku kuma ya faɗi dalilan da kuma maganganun malamai game da wannan matsala har ya dauko muna maganar al-hafiz ibn hajar al-asqalani wanda shi ma an masa wannan tambayar shi wato tuna dai a sigogin da aka samu duka babu sayyidina muhammad abunda akwai kawai allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin to yanzu idan za mu yi salati ya halatta mu ma mu ce allahumma salli ala sayyidina muhammadin ko kuma bai halatta ba ko kuma idan ma har ya halatta to wane ne yafi mu ce allahumma salli ala sayyidina muhammad ko kuma mu ce allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama yadda shi manzo Allah ya koyar wane ne yafi daga cikin su al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya bada amsa da nuna cewa lalle abun da ya kamata shine mutu ya ambaci kamar yadda manzo Allah ya ambata kar ya ƙara sayyidina din nan kuma ya kawo hujjojin sa kusan guda biyu hujja ta farko dai cewa haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar kuma haka shi manzo Allah yayi har yace kar ka ce muna kuma cewa wai tawabi yake ai inda tawabi yake to da an samo cewa cikin sahabbai wani yayi yake to kaga ba a samu ba hujja ta gaba shine rashin samun wannan lafzin ya zo daga bakin magabata sabon manzo Allah kwata kwata ba a samu wannan ba har ya kawo sigogin da aka samu daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama iri yadda suke salati ya kawo su kamar yadda alqabi iyab ya kawo cikin ashifa kuma mun karanto innan sigogin ya kawo yake duka babu inda sahabi yake sayyidina wuri guda aka samu inda wani sahabi Jabir yake cewa sayyidina sai aka ce kuma wannan hadisin bai inganta ba wato wannan hadisin bai inganta ba wato ba Jabir ba hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu shi an samu shi ya ambaci sayyidina yana cewa Allahumma ja'al fadaila salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin to Abdullahi dan Mas'ud an samu shi da wannan amman dai sai hadisin ya zanta ifin hadisi wanda hadithin a cikin sanad ibnu majaha bi isnadi dha'ifin, shi kuma hadisi dha'ifi kaga babu ba aka ba hujja da shi. To wannan shi yasa al-Hafiz ibnu Hajar al-Asqalani yake cewa to gaskiya bai halatta ba kasancewar ba a samu annabi ya ce hakan ba. Idan ka ce annabi bai ce haka ba saboda tawabi, to ai ba a samu su ko sahabbai sun ce hakan ba, to tunda ko basu ce hakan ba to bai kamata ba. Har yake cewa wal khairu kulluhu fil ittiba, dukka alkhairi ya tabbata ga biyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka tsaya inda ya tsayar da kai. Wannan shine abinda al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya ambata cikin littafinsa, kuma Muhammad Nasiruddin Albani haka ya tumura wannan magana. To karshen wannan bayanin nan ne muka tsaya a satin da ya gabata. Yau za mu tashi inda ta'aliqin da shi Albani ya yi karkashin wannan bayani. Shi ko Albani take cewa qultu wa ma dhahaba ilayhi al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu min adabi mashru'iyyati taswidihi sallallahu alayhi wa sallama fi salati alayhi ittiba'an lil amri al-karim wa huwa alladhi alayhi al-anafiyya wa huwa alladhi yanbaghi at-tamassuku bihi li'annahu ad-dalil as-sadiq ala hubbihi sallallahu alayhi wa sallam. Albani yake cewa to wannan matsayar da shi Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani kai matsaya na cewa ba a shar'anta cewa sayyidina ba a wajen salati ga manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama, ba shar'anta ba sai ka fade shi kamar yadda shi manzo Allah ya fada, kamar yadda su sahabbai suka fada, don ya zama ittiba'an lil amri al-karim, don biya ga umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Annabi ya bada umurni ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim, har karshe kaga umurni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku ce. To kaga ka biyo wannan umurnin da annabi yace ku ce ka fade kamar yadda annabi ya fada, kamar yadda sabon manzo Allah suka fada, yace shine addidi wa huwa alladhi alayhi al-hanafiyya, kuma wannan ra'ayin shine ra'ayin masabar Abu Hanifa rahimahullah, shima haka ne ra'ayin sa yake cewa lalle ba a ƙara wani sayyidi abinda za a cewa kawai kamar yadda annabi ya fada ne. Huwa alladhi yanbaghi tamassuku bihi, albani yace kuma shi kamata dukkan musulmi ya rike hakan, li'annahu dalilus sadiq, domin kuma shine dalili mai na gaskiya, alahu bihi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ke tabbatar da kai masoyi manzo Allah ne. Idan ya zama ka rike hakan kana yi kamar yadda manzo Allah ya koyar a dukkan ibadarka, ba ma salati kai kadai ba, ya nuna kai masoyi manzo Allah ne. Idan kuma ya zama annabi ya ce ai kaza, kai ko da ka zo sai ka dan kara, ko ka zo ka dan rige, ko ka zo ka dan kauce, yayi gaba sai ka dan yamma, ko kai kudu, ko kai yamma arewa, wannan ya nuna kenan kai ba masoyi manzo Allah ne ba. Amma idan ka tsaya inda annabi ya tsaya a cikin dukkan ibadarka, a wajen sallarka, a wajen azininka kai yadda manzo Allah ya yi, a wajen zikirinka kai yadda manzo Allah ya yi, a wajen salatinka kai yadda manzo Allah ya yi, to wannan ya nuna kenan kai masoyi manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Ya Allah ka sanya mu cikin masoyan manzo Allah, domin Allah yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, ga ya musu cewa idan ku masoyan Allah ne na gaskiya to ku bi ni, ku bi waye, ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Idan kuka bi Allah, kuka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kun tabbata masoyan Allah, kun tabbata masoyan manzo Allah, domin masoyin Allah shine masoyin manzo Allah. Kuma idan kuka yi haka, kuka zama masoyan Allah, masoyan manzo Allah, saboda kun bi manzo Allah, to yuhibbukumullahu, sai Allah ya so ku. Dama ita ce babban manufa ga dukkan dan Adam, ya Allah ya so shi. To idan ka bi Allah, kabbi manzo Allah, sai Allah ya soka, sai manzo Allah ya soka, daga nan kuma sai ka zama cikin masoyan Allah wa'anda za su shiga aljanna Allah ka kai mu. To wannan shine abun da Albani ya ambata a wannan guri. Walidhalika, sai Albani ci gaba da cewa saboda ma haka qala al-Imam an-Nawawi, Imam an-Nawawi ya fada cikin ar-Rawda, litafin sa ar-Rawda, yake wa akmalu salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam an-Nawawi wanda ya sharhin sahih al-Bukhari, wanda ya sharhin sahih Muslim, kuma yayi riyabu salihin, yayi arba'un an-nawawi, yana fada a littafin sa, wani littafi da ke cewa ar-rawda, yayi rubuce rubuce masu muhimmanci kuri daga gaske wanda duniyar musulunci ba ta wufinta daga wayannan littafin nasa. To ash-shaykh al-imam an-nawawi rahimahullah yana fada wa akmalu salati ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, salatin da yafi zama kammalallen salati, salatin da yafi zama cikakken ka salati shine ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, salatin da yafi kammalwa cikin salatocin da ake wa manzo Allah shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim, har karshe waqan nau'i thalith al-mutaqaddim, kamar dai wannan nau'in na ukun da muka ambata can ba idan muka manta ba. falam yadhkur fihi az-ziyada, a cikin sa Imam An-Nawawi bai ambaci sayyidina ba, sai ya tsaya can inda annabin ya tsaya. To wannan duk yana nuna mana lalle mu tsaya ga in koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificiya gare mu. Wallahu ta'ala a'lam. Sai fa'idarsa ta hudu inda yake cewa al-fa'ida ar-rabi'a, wa alam anna an-naw' al-awwal min siyaghi as-salati alayhi sallallahu alaihi wasallam wa kadha an-naw' ar-rabi' هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام يكي نوء نهدو تكي نوء كان صلاة تند منكيو أشام بايا إدام بكو منتابا نوء نهدو واند مكا كرانتو أشام بايا دكما نوء نفركو واند مكا كرانتو دقا أبقى سفوفين كوكو مشي سيغو جند مكا كرانتو أشام بايا wa'annan guda biyu na daya da na hudu shine wanda manzo Allah ya koya masa habansa domin shine yazo da sigar cewa sun wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kulu ku ce to kaga a wannan ya nuna kenan wannan nau'in kamar koyarwa ne kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya ma sahabbansa wannan nau'i na farko. Bari mu karanta muku nau'i na farko yana yuwa kun manta. Nau'i na farko da yake ishara zuwa gare shi don yake cewa wannan nau'in na farko koyarwa ce kai tsaye wanda manzo Allah ya koya masa bansa a lokacin da suka yi masa tambaya. Wannan nau'i yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shine nau'i na farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masahabansa kuma shine lokacin da suka yi masa tambaya sai nau'i na hudu din da ishara akan shi kuma mai cewa Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan nau'ukan guda biyu sune malanki ishara zuwa gare su a hali yanzu yana cewa sune wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa a lokacin da suka tambaye shi duka wayancan sabai ne ne koya ma amma dai wannan kai tsaye lokacin da suka yi masa tambaya ne koya wa qadis sadalla bi zalika ala annaha afdalul kayfiyati fi salati alayhi sallallahu alayhi wa sallama wato malamai da dama sun kafa hujja wa qadis tudilla bi zalika an kafa hujja akan haka cewa wannan salatin shine mafificin salati daga cikin sigogin ko kuma daga cikin salatocin da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewa su tambayar manzo Allah an kai aka ce masa ya za mu yi ma salati manzo Allah sai ya zaba musu wa'annan nau'ukan guda biyu din nan da muka karanta a hali yanzu sai malamai suka fi hujjar cewa to lalle su ne suka fi li'annahu la yaktaru lahum wa kadhalika li nafsihi illa al-ashraf wal afdal domin shi manzo Allah bai zaban ma kansa ko kuma bai zaban ma sahabbansa sai abun da yafi wanda yake mafificin wannan shi yasa ya zaba musu nan saboda duk abin da kaga manzo Allah ya ce masa bai ne su yi ko shi yayi da kansa to shine mafifici bai daukar na kasa ya bar mafifici wa min samma malika cewa daga nan mani sawaban nabawi fi rauda annahu law ala fa yusalliyanna alayhi sallallahu alayhi wa sallama afdal as-salati lam yaburra illa bi tilka al-kayfiyya imam an-nawawi yake cewa tilkafin sa ar-rauda yake cewa idan mutu ya rantsi yake wallahi sai nawa manzo Allah salatin da yafi koni salati yake to ba zai fita daga wannan rantsuwar ba sai idan ya dauko innan kaifiyoyin guda biyu din ne ya karanta to su ne kawai za su tsallakar da shi daga wannan rantsuwar domin su ne mafificin kowane irin salati a duniya yake Imam an-Nawawi yake hakan to kaga wannan ya nuna ke nan me ya nuna wa'annan guda biyu sun yi kuma dalilin sa na cewa eh shine din ai Imam as-Subki yayi taujihi a wannan yake bi annahu man ata biha faqad salla ala an-nabiy bi yaqin Imam as-Subki yake dalilin da yasa Imam an-Nawawi yake lalle idan kan rantsi kace sai ka wa manzo Allah salatin da ya wuce kowane salati a duniya to wayannan salatocin guda biyu inda muka karanta a hali yanzu su kadai zaka yi wanda zaka kuɗuta daga wannan rantsuwar. Imam Subuki yake cewa dalili ko shine ai abun da yasa Imam Nawawi ya bada wannan fatawar, saboda kasancewar ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan kan masa salati daga da wa'annan guda biyu din, to kai masa salati da yaqini, kai masa salati da yaqini. Yanzu kana da yaqinin cewa eh lalle wannan salati ne na annabi, saboda ni saboda tabbas annabi ya koya sabai wannan, kuma shi manzo Allah ya zaba musu shi, shi ko manzo Allah bai zaba masa ba sai wanda yafi, saboda ka kaga kana da yaqini kenan. Wa kullu man jaa bi lafzin ghayriha, wanda kuma ya kawo ni lafzi wanda ba wai yanga ba, fa huwa min itiyanihi bi salati al-matluba fi shakkin, to kaga shi yana cikin shakka bai da zahir, bai da yaqini, saboda ba shine annabi ya koyar ba. Amma in ka zo da wanga da annabi ya koyar kai tsaye, to kana da dahir cewa kawo manzo Allah salati kuma kawo masa mafifici, domin shi manzo Allah ya zaba masa bansa mafifici ne. Imam Subuki yace to wannan shine dalilin da yasa Imam Nawawi ya bada wannan fatawar. Fa huwa min itiyanihi bi salati matluba fi shakkin li'annahum qalu kayfa nusalli alayka, yace dalili ko shine kaga su sabai ce manzo Allah suka yi kayfa nusalli alayka, ya zamu yi maka salati. Qala qulu, yace ku ce sai karatu wannan sigogin. Fa ja'ala salata alayhi minhum hiya qawluhum kaza, sai sanya wannan salatin da indai salati ne za a yi, to shi ne haka, domin ya za mu yake ga yadda za ku yi, to kenan in ba haka ba kenan ba salati ba kenan. To wannan shi ne yake nan dai, wannan salati shi ne mafifici, don shi ne aka samu daga baki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma ya koya ma masoyansa sahabbansa, wanda kuma su kuma sahabbai suka rike kuma suka koya mana baya gare su. Imam al-Haythami ya ambace shi a cikin Durrul Manbud, na'am, أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. ما ليش تكارم بين وين غدا بيود مك أمبتة إيه سوني ما في فيتا. أما دي مقصودي كصلاتي كمن الله صلى الله عليه وسلم يكن سامو أدق وين كيف يوين ده حديث يسوع كذول سو إنك تتو. تونا كعك مك أمبتة كيف يوي سما دشيدا. تو كعك إذا هكذا إني تو دك كن شكل سو إن ده حديث يتبتة أكن سو. Annabi ya koyar akan hakan, to idan ka yi to tabbas bukata ta biya, kawa manzo Allah salati tunna annabi ne yayi. Amma wanda ba annabi ya koyar da shi ba, to wannan shi ne ke cikin shakka, baka da tabbaci. Amma wa'annan kana da tabbacin cewa lalle salati ne kawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Allah ka ba mu ikon bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma shi kawo mu ƙarshen fa'idarsa ta hudu, sai fa'idarsa ta biyar yake cewa al-fa'ida al-khamisa, wa'lam annahu la yushra'u talfiqu sighati salatin wahidatin min majmu'i hadhihi siyakh. Malaka cewa ka sani fa, har yanzu kuma don ka zama cikin takatsantsan, ba a shar'anta hada sigogin salati wannan da wannan ba, ka hada su guri daya. Misali ka dauko riwaya ta wancan siga daya, sai ka tabo sai ka sake ta kuma ka sake shi fadawa cikin wancan, ka sake ka sake fadawa, ka dubo wannan ka dubo wannan, sai ka hada ka hidda naka daban, simple ɗinka daban, wanda bai da alaka, ya sha bamban na wannan, ya sha bamban na wancan, kenan ka dubo na wannan, ka dubo na wannan, sai ka hada ka hidda naka daban. To mallam yace wannan ba a shar'anta yi hakan ba, kuma ba a hakan. Abun da za a yi shine kawai ga yadda annabi ya koyar da wannan, sai ka yi shi in shi za ka yi. Wannan shi kuma ga yadda manzo Allah ya koyar da shi, in zaka shi ma sai ka yi shi. Wancan ma ga yadda annabi ya koyar da shi, in zaka yi shi sai ka yi shi. Kenan kowane in zaka yi shi ka tsaya ka yi shi yadda shi annabi ya koyar da shi. Ba ka dubo nan ka dubo nan ka hada ba, ka ce ai to tunda dai ma'ana ta fito daidai, shi kenan ni ma bari in hiddanawa. Ba naka zaka fitar ba, ka tsaya inda annabi ya tsaya sallallahu alaihi wasallam. Mallai ce ba a haka. Wa kadhalika yuqalu fi siyagi at-tashahhud al-mutaqaddima, haka sigogin tafiya wa'anda suka gabata, kun san su ma kansu mun karanta muku sigogin tafiya daban-daban wanda koya ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To su ma kansu yake ba a rawa. Misali ba ka dauko sigar tahiyar da annabi ya koya ma Abdullah ibn Mas'ud, sai ka dauko ta Abdullah ibn Abbas, sai ka diba ka hada, ka dubo nan ka dubo nan ka dubo nan ka dubo nan, sai ka hada ta ka fidda naka, ko ka dubo sigogi guda uku ko hudu ko fiye da hakan ma, sai ka zo dukkan har hada ka, sai ka hidda naka ciki. To mallam yake ba a haka, ba a haka. Abu ne dai zaka yi in dai sigar Abdullahi dan Mas'ud zaka yi, sai ka san ita zaka yi. In sigar Abdullahi dan Umar zaka yi, sai ka san ita zaka yi. In sigar da aka koya ma Abdullahi ibn Abbas zaka yi, sai ka koya. In ma Abu Musa al-Ash'ari zaka yi, in ma Umar ibn al-Khattab zaka yi, sai ka san dai wanda zaka yi. Ina fata an gano nan. don abin da ya kamata gare ka kamar yadda muka gabatar a can wannan lokacin da sigogin tafiya da sigogin salati ya kamata ka haddace alal aqalli guda uku zuwa sama idan kai wannan wani lokaci kuma sai ka canza idan kai wannan wani lokaci kuma sai ka canza maimakon a ce ka rike guda janjanjam in ka rike guda janjanjam kana yayi sallaka ba ta da matsala tayi amma dai ba za ka samu ladar da wanda ya dana wannan sunna yau gobe kuma ya saki dada wannan dana wakil duna shi yana da sunnoni guda biyu kai kuma guda ce gare ka kai kuma san bai da za a hada mai guda da biyu bai wa wajin lada to saboda kaga da a ce zaka samu wayannan sigogin duka har da ce alhamdulillah tuna ga suna rubuci a littafai ka dauko sigogin tafiya ka har da ce ka san su ka dauko sigogin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka har da ce sai ka rinka yin wannan wani lokaci kuma kai wannan to wannan da yafi kore da gaskiya Allah ka ba mu iko yin hakan idan kuma ya zama ka samu ɗaya daga cikin su kan rike to sallar ka tayi amma dai kam ba za ka cimma wancan ba mallam ya ci gaba da cewa bal zalika bid'atun fi dini yace a'a kama dubo wannan ka dubo wannan ka hada ka hiddata ka daban wannan bid'a ne kamar yanzu a ce ma alqur'ani gashi da surori sai kace bari in dubo sura kaza da sura kaza sai in hada ni ma in hiddata wa sura ai kaga ya karbanna ka gama farna kace bari in dubo suratul layli da suratul duha sai in hada nau ko in dubo suratul shamsi in hado da suratul da suratul iqra sai in hada in ka dauko wannan aya ka saku dana sai ka dauko wannan aya ka hada ka matalfiti ai ko abin nan alramai ba za su ce lamun ce ma wannan ba yanzu ka zo kana kawai kana bada sallah sai ka dauko wannan sura sai da kai nisa cikin ta kai samu aya dai aya uku sai ka dauko waccan ka hada sai ka tsallaka kuma ka koma ma waccan ka hada ka dau kana tsallakawa ai ba za ka yi ka zalli mun ba to kaga haka sigogi suke na salati yadda manzo Allah ya koyar da Qur'ani haka ya koyar da sunna ita ma sunna yin ta ake kamar yadda aka jiyo daga bakin manzo Allah kamar yadda shi ma Qur'ani ana yi ne kamar yadda aka jiyo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a hadawa ba ka hiddana ka samfur kace kai ga aya ka kai ko ko a ga surar ka kai ka dauko wannan sura ka hada da wannan ko ko a aya ma guda ce ka dauko wannan aya kuma kaga ta yi kama da wata aya to sai ka yana sai ka dauko waccan sai ka kammala wannan ka cika wannan ayar da wannan waccan aya wannan duka a musulunci baya halatta idan kai haka nan kuma kai barna a musulunci to haka mallai yake ci wato wannan shi ma haka ne idan ka dauko wannan siga ka hada da waccan siga ka hidda taka daban to yanzu bid'a ce kai ka ba mu wajen salati ne ko wajen tafiya ce mallai yake duka wannan baya halatta sai fa'idar sa ta shida mallai okay kami wannan fa'ida ta shida yake cewa wa innama sunna an yaqula hadha taratan wa hadha taratan a abunda sunna bi kawai shi ne wani lokaci ka fadi wannan wani lokaci kuma ka fadi wannan kama bayyana hu shaykhul islam ibn taymiya fi bathil lahu fi takbir fil idain kama da shaykh ibn taymiya rahimahullah ya ambata shaykhul islam al fa'ida as-sadisa fa'ida ta shida qala al allama sadiq hasan khana fi kitabihi نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار واتن لتافن سيدي سامة نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار ونن صديق حسن خانا يا وتم غنى أشكي لتافن الناس بعد أن ساق حديثا كثيرا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها باين ياكاو حديثي ما سداما ما سنونا فلالروا من ذو الله صلاة صلى الله عليه وسلم دكما بيا ديوي تونن صلاة يا أمبتا أشافي تريد ستين دقيا ينا چيوا لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث صديق حسن خانا yake babu shakka lalle wa'anda suka fi kowa yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin musulmai to su ne mutanen da ke karatun hadisan manzo Allah malaman hadisi idan kana son ka nemi wanda yafi kowa wa manzo Allah salati to ka nemi malaman hadisi warwata sunna al-mutahhara kuma masu ruwaito sunna mai tsalke su suka fi kowa yawan karanta ma manzo Allah salati yawan wa manzo Allah salati to wayannan su ne masu fa inna min wa wa'ifin yace dalili ko shine lalle daga cikin aikin su fi hadha al-ilmi sharif at-tasliyatu alayhi amama kulli hadith shine daga cikin aikin su shine wa manzo Allah salati a farkon kowane hadisi idan za su karantawa zaka su ce qala rasulullahi sai ka sun ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallallahu alaihi wasallam haka zaka ji suna fada duk lokacin da suka kawo hadisi zaka ji sallallahu alaihi wasallam to wanda kuma aikin sa ne kullun karanta hadisin nan to kaga bai da za a kace masa shi kullun sai ya ce sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka zaka ji qala alaihi salatu wassalam sai ka ji haka to kaga wannan ya nuna kenan sun yi kowa yawan wa manzo Allah salati kari da kar kuma su ne ke karanta sigogin da annabi ya koyar din bayan ka san cewa su suna yawan yi kuma su ne ke yin yadda manzo Allah koyar domin su ne ke karantuwa da sani suka hadisai su suka koya mu muna yadda manzo Allah ya salati to kaga malami yana so ya tabbata mana da lalle masoyan manzo Allah na hakika masuwa manzo Allah salati na hakika su ne malaman hadisi Allah ka sanya mu a cikin su yace wala yazalu lisaduhum rattaban bi dhikrihi sallallahu alaihi wasallam harshen su baya gushewa kullun yana tsal yana danye a wajen ambaton sa sallallahu alaihi wasallam walaysa fi kitabin min kutubi sunna wala diwanun min dawawin alhadith alaktilafi anwa'iha min aljawami'i walmasanid walmajami' walajza' wa ghayriha illa waqad ishtamala ala alaf alahadith yace babu wani littafi cikin littafan sunna ko ni diwani cikin dawawin na alhadith akan kasancewar wa'annan littafan suna da nau'i kala-kala daban-daban masu dimbin yawa ne akwai jawami akwai almasanid akwai alma'ajim akwai alajza dukkanin su babu wani hadisi daya face sai wani littafi kadai daya face sai ka samu wa'annan littafan sun kunshi dubban hadisai ba daya ba dubban hadisai hatta inna aktsaruha hajman kitabul jami' as-saghir lis-suyuti har ma idan kana neman karamin littafin da ya kunshi hadisai masu dama shine al-jami' as-saghir na imam as-suyuti kun sai na da al-jami' al-kabir yana da al-jami' as-saghir to al-jami' as-saghir wai shine karamin har cikin wancan matsin ka hada wayannan littafan na hadisi shine karami to shi ma kansa zaka same shi dauke da hadisi fihi asharata alaf hadith akwai hadisi guda 10,000 a cikin sa ke zaka ce ka karance shi ka karance ka ala akalla kenan a ce kawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati sunawa salati su 10,000 in ka karance shi kadai to ballenta ma akwai wani hadisi daya kila mutun zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati fi dinawa yanzu ko wannan karatun da muke ku ji yadda ake ta karatu salati manzo Allah da amma ci manzo Allah zaka ji sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama kina wannan da yana tabbata mana lalle ne wayanda ke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati to su ne masu karatu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta na'am wa qis ala zalika sa'ir as-suhuf an-nabawiyya yasakan sauran littafan na annabi sallallahu alaihi wasallam littafan sunna irin su sahih al-bukhari irin su sahih muslim irin su ibn majah irin su tirmidhi irin su an-nasa'i irin su ma'ajim din nan mu'jam wane ne duka da zaka dauko su da kuma al-asar duka zaka dauko su da al-ajza in ka dauko ka diba ka hadisan da ke cikin su idan kana karatun su zaka zama mai yawan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati amma akwai tabi da zaka karantawa haka kai karshe babu wani salati da zaka samu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka karantawa kawai ka kari amma babu wani inda zaka ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wannan kawai dai abun da za a ce ma abu kaza haka kari babu inda kace ma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to kaga ba zaka yi masa salati ba sai dai in kai matsayin ga musulmi to wani lokaci kan zaka yi amma dai wannan dole ne inda har zaka karanci wannan hadisin sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi rubuce sannan kuma already bakin mu ya riga ya saba dan ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don shi manzo Allah yake babu marwacin da za a ambaci manzo Allah kusa gare shi kuma bai wa manzo Allah salati ba wannan shine marwacin mikoli to wanda aka ambaci manzo Allah gaban su kenan to ina ka wanda shi da kai ne ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wanda ke karatu hadisin manzo Allah kullu yana cikin ambaton manzo Allah wanda ke cikin ambaton manzo Allah kullu yana cikin wa manzo Allah salati wannan shine abunda wannan malami ya ambata wato sadiq hasan khana har ya ci gaba da cewa fa hadhihi al-isaba wa inna jama'a malama hadisi kenan annajiya su ake cewa al-isaba annajiya jama'a wa inda suka samu tsira a gaban Allah saboda yawan wa manzo Allah salati wal jama'a al-hadithiyya kuma su ake cewa jama'a masu karatun hadisi wa inna mutane awlan nasi bi rasulillahi yawm al-qiyama su ne zaka samu a ran tashin kiyama sune mafifita gaban Allah a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan sune na hannun dama manzo Allah ran tashin kiyama. Wa'annan makaranta hadisan manzo Allah, masu karanta hadisi suna yaddawa, suna wa manzo Allah salati, musamman salatin da ya tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suna karantawa, suna karanta hadisi manzo Allah, cikin karanta hadisi manzo Allah ga salati, to idan ka je ran tashin kiyama zaka same su sune na hannun dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wasaduhum bi shafa'ati sallallahu alaihi wasallam, sune sun kafi arzikuwa samu arzikin ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sune wa'inda manzo Allah zai ceta a gaban Allah. Biyadi huwa wa ummi, maliki kamar cewa biyadi huwa wa ummi, ina bayar da babana da mahaifiyata duka fansa ga manzo Allah. Wala yusawihim fi hadhihi alfadila adun minan nazi, yace gaskiyar magana cikin mutane ba wanda zai cimma wa'innan bayi Allah masu karatu da manzo Allah. Illa man ja'a bi afdala mimma ja'u bi, sai wanda yazo da abun da yafi abun da suka zo da shi, ko kuma wanda yazo da abun da suka zo da shi. Wadunahu kharatul qatan, wanda kuma ya kasa zuwa da abun da basu zo ba, to akwai daji mai nisa tsakanin su da shi. Kenan bai yake musu. Fa alayka ya abagi alkhairi, malaci ya kai mai neman alkhairi, wa taliban najati, mai neman tsira, bila bayrin ba wa da wahala, an takuna muhaddisan imaza maza, faɗa cikin malaman hadisi, je wajen karatun hadisi, je gaban malamai a karanta ma hadisai, je karanci hadisai, ka zama cikin masu wa manzo Allah salati laila nahara, aw mutasilan ala almuhaddisina, ko ka zama yaron malaman hadisi. In baka zama malami hadisi ba, eh maza maza zama yaron malaman hadisi, wannan zai sa ka faɗa cikin masu tsira, Allah ka tsiratar da mu. Wa illa, in ba haka ba, kai watsi da hadisan manzo Allah, fala takun, ba za ka iya zama cikin wa'anda ke zama yan gaba gaba gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, masu samun ceto manzo Allah, masu samun tsira a ran tashin kiyama. Fa laysa fi ma siwa zalika min a'idatin ta'udu ilayka, idan har baka yi hakan ba, to lalle ba zaka samu wata fa'ida da zaka samu, baka da wata fa'ida da zaka samu. Ya Allah ka kare mu daga tabewa kinan. Wannan shine fa abunda Sheikh Hassan Khana, Sadiq Hassan Khana ya ambata a cikin wannan littafin nasa, wanda Muhammad Nasiruddin Albani haka yake muna. Qultu, sai Albani ya taliki akan wannan magana. Yace to wannan magana da Sadiq Hassan Khana ya fada, wa ana asallallahu tabaaraka wa ta'ala an yaj'alani min ha'ula'il muhaddisina, ni ka ina roko Allah sanya ni cikin wa'annan malaman masu hadisi. Bawan Allah Muhammad Nasiruddin Albani shine malamin hadisin da wannan karnin namu, ko kuma ce karnin mada a gabda wannan da ya wuce aka sakan ma har yanzu ma, domin ya rasu 1999 rahimahullah, a wannan lokacin dukkan malaman hadisin duniya sun ittifaki sun sallama masa, sun mika masa. Duni malamin hadisin ya sallama ma Muhammad Nasiruddin Albani cewa malamin hadisin ya sallama masa. To wannan ya nuna ni, ya nuna a hakan kuma ga tawadu'in sidiki, yake ya Allah ka sanya ni cikin su. Allazina hum awlan nasi bi rasulillahi, wanda ke zama sune sun kafi kowa dacewa ga manzo Allah, kenan sune ak kusa ga manzo Allah fi da kowa. Wala alla hadha alkitabu min aladillati ala zalika, yana yuwa wannan littafi kuma sai zan shine da yana cikin dalilan da yasa, wato yana cikin dalilan da yasa lalle ni malam ina cikin wa'anda ke son malaman hadisi, domin gashi ya kafara littafi na sallah tun daga kabbara har sallamewa duka hadisai sallallahu rahimahullah, duka hadisai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk gabar da ya kawo maka yace kai kaza sai ya kawo hadisin da yake ai haka, duk abin da yace maka bari sai ya kawo hadisin da yake a bari, bai taba ce maka yi ba babu hadisi, bai taba ce maka bari ba babu hadisi. To ne ya nuna kidan malami hadisi ne rahimahullah, wa rahimallahu al-imam Ahmad imam sunna alladhi anshada, Allah jika imam Ahmad kuma imam ahli sunna, wanda ke cewa imam ahli sunna wanda ke shine jagora masabar, wato masabar Hanafiya, masabar Hanbaliya, masabar Hanbaliya, imam Ahmad mai masabar Hanbaliya yana cewa dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu la targhabanna anil hadithi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu naharu wala rubbama jahila al fata athara al huda wash shamsu badighatu laha anwaru. Yace dinun nabiyyi Muhammadin akhbar, addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine akhbar, hadisi, addinin annabi Muhammad suni hadisi. Kana son kai addini lafiyayye, addini karbabbe a gaban Allah, to dauko hadisi ka karanta, duk abin da zaka yi annabi yayi eh kai yayi sai kai hakan. Ni'mal matiyatu lil fata'a tar madalla ga abun hawa ga matashi, ma dalla ga abun hawa ga musulmi shine athar. Kina ma dalla hadisai su zama ma su ne abun hawanka, kina su ne abun yinka, shine yake nuni, ya zama ma dalla a ce hadisai su ne waɗanda za ka yi aiki da su, ma dalla da wannan. Yace la targabanna anil hadithi wa ali, kar ka kuskura ka yi rinka kwaɗai na barin hadisi, kar ka rinka kyamar hadisi. Wali ko kazan cikin masu kyamar malama hadisi, waɗanda ke da hadisi ko masu kira zuwa ga hadisi, kazan kana cikin masu kyaman su, tir wallahi kakka faɗa cikin wannan hadari. Kar kazan cikin masu kyamar hadisi ko kuma masu kyamar malama hadisi, kar ka faɗa cikin wannan. Far ra'yu laylu, yace don kiya kajiya, ra'ayi duhun dare ne, a ce ra'ayin wani, ra'ayin malam wani, ra'ayin imamu wani, ra'ayin imamu wani, to wannan duhu ne, duhu ne bai da tabbas, lalabe ne cikin duhu. Wal hadisu naharu, amma hadisi kan rana ce karara, da ka haddau hadisi kai aiki, to kai ka dauki dahir kenan. Amma wanda ya dauki ra'ayin wani, ra'ayin imamu wani, ra'ayin sheikh wani, ra'ayin wani wani, wannan ra'ayi duk lalabe cikin duhu ne, yana yiwa ai daidai, yana yiwa kuma a saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama. To in kana son ka koma ma dahir, kowa ma hadisi, wannan dukkan magana wayi ne, maganar Imam Ali Sunna Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, mai matsabar hanbaliya. Wala rubbama jahila alfata atara alhuda washamsu badigatun laha anwar, yace ai da yawa zaka ga mutu ya rasa gane ina wai shari'a take, da yawa akan samu mutu ya rasa ina fitina take, sai malaki ai to washamsu badigatun, rana ta riga ta fito, laha anwar tana da haske, rana ta fito ta haskaka, menene addini hadisi? In kana son ka gane inda addini kai nufa, kana son ka gane inda lafiya zaka bi addini, kai addinin angantacce lafiyayyen addini, to dauko hadisi. Wannan shine kake da dahir, kake da tabbas, baka da wani khaufi, baka da wani shakka. Ya Allah ka bamu iko rika sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya da sunnan manzo Allah, da son sunnan manzo Allah, da son masoyan sunnan manzo Allah. Wa kadhalika sanna lahum ad-du'a fi hadha at-tashahhud wa ghayrihi, mala ya riga kare wannan fa'idodin guda shida, kuma ya kare bayani game da abun da ya shafi salati. To sai kuma addu'a, wanda ita ma kanta addu'ar tana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi a lokacin da ya kare tafiya kamin ya sallami, yana addu'o'i sallallahu alaihi wasallama. Bayan ya kare wa'annan salatocin, ya kare da tafiya awwalan, ya zo ya kare wannan salati ko wace irin siga ya dauka yayi, to manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallama yakan yi addu'o'i masu matukar muhimmanci, kuma ya koya ma al'umma su cewa su yi wa'annan addu'o'in kamin ya sallame, suna da matukar muhimmanci. Faqala, annabi yana cewa idza qa'attum fi kulli raka'ataini faqulu attahiyatu lillah, yace idan ko dukkan ɗayanku idan ya zauna a raka'a ko ce raka'a guda biyu, to yace attahiyatu lillahi har ƙarshen tahiyya, fa zakaraha ila akhiriha, ya ambaci wannan tafiya har ƙarshe. Summa qala, sannan yace summa liyatakhayyar min ad-du'a ajabahu ilayhi, bayan ya ƙara wannan tafiyar sai ya zo ya nemi addu'ar da tafi bashi shawa sai ya karanta, ya samu addu'ar da tafi shawa ya fi so sai ya karanta. Akwai addu'o'i da dama da manzo Allah ya koyar, akwai addu'o'i da dama da aka samu daga manzo Allah, ko saka samu daga sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka zabi wanda hima sai kai, ko kuma a'a kana da wata buƙatar da kai kake da wadda kuma ka kasa samu wata addu'a da ta yi daidai da ita, to sai ka yi addu'ar taka ta ƙashin kanka, domin addu'a ce yanzu buƙata ce zaka gabatar ga Ubangijinka Allah, sai ka gabatar da wannan buƙatar ga Allah, sai ka roƙa Allah mai girma da ɗaukaka zai karɓa maka. Haka manzo Allah ya ce sai mutum ya zaɓi addu'ar da tafi bashi shawa ya fi so sai ya yi wannan addu'ar sallallahu alaihi wasallam. Bayan ya ƙare me, ya ƙare wannan salati, ya ƙare tafiya, ya ƙare salati, sai ya yi addu'a sallallahu alaihi wasallam. Na'am, sai malaiki gaba da cewa alƙiyamu ila raka'ati thalithati thumma rabi'a, yanzu duka muna magana ka ƙare tafiya ta farko, kila yanzu raka'a mai sallah mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu ce, yanzu suna ka ƙare tafiya ta farko, yanzu zaka tashi zuwa ga raka'a ta uku. Wannan raka'a ta uku kila yana yiwa ita ce ta ƙarshe idan magriba ne misali, yana yiwa kuma a akwai wata wadda za ta biyo bagare ta ita ce ta hudu, kila idan isha ce ko kuma a zahar ce ko da asar ce. To malaki, to wannan tashin da za a tashi yanzu kuma ya ake yin sa? Summa kana sallallahu alaihi wasallama yanhabu ila rak'ati thalithati mukabbira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi zuwa rak'ata uku tare da kabbara, ba wai sai ya tashi miƙe tsaye tsabba sannan ya kabbara kamar yadda suke karantarwa. An cewa idan ka kare wannan zaman to baka kabbara sai ka tashi ka miƙe didi tsaye sannan ka ce Allahu akbar. To ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba. Annabi a lokacin da ya kare wannan tafiyar, a lokacin yake kabbara yake tashi, lokaci guda da kabbara da tashi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bihi almusii'u salata, kuma wannan almusii'u salatahu Annabi haka ya koya masa, haka Annabi ya koya masa cewa idan ka kare tafiya to zaka tashi raka'a ta uku, to a wannan lokacin zaka yi kabbara ka tashi, ko kuma zaka tashi tare da kabbara. Fi qawli thumma sana'a dhalika fi kulli raka'atin wa sajda, kai haka a kowace raka'a a kowace sajda kama ta kaddama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama min alqa'dati kabbara thumma qama. Ya wani lokaci kuma Annabi ya kasance idan zai tashi daga zaman na tafiya to zai yi kabbara, bayan ya kabbara thumma qama sai ya tashi. To kaji wannan sune surori guda biyu wanda ni muku bayani, cewa ko dai ya zama kana zaunin ka kammala tafiyarka, ka kammala salatinka, in ma akwai addu'a ciki kayi addu'arka, to yanzu kuma sai kai kabbara nan zaune ka ce Allahu akbar sannan sai ka miƙe. Ko kuma kana kammala wannan kawai sai ka daha ƙasa ka ce Allahu akbar, kana tahiyya kana kabbara, haka kammala kabbara ka kana cikin tahiyya kayi sama. To haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam, ko kai wannan ko kai wancan, amma cewa sai ka miƙe tsaye tsaf sannan kai kabbara wannan bai tabbata ba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbiri ahyan, wani lokaci ma Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kare wannan tafiyar yana zaune kamin ya miƙe tsaye to sai yayi kabbara kamar yadda muka yi wannan wacin sura ta farko kenan, sai yayi kabbara. Kuma idan yayi kabbara zai daga hannuwansa kamar yadda kasa wanda yayi kabbara harama, yana zaune sai ce Allahu akbar ya daga hannuwansa daidai kunnuwansa, to daga nan kuma sai ya maida hannuwa ya dawo ƙasa sai ya tashi sallallahu alaihi wasallam. Yana haka wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbiri ahyanan, in wannan hadisin kuma cewa yana daga hannuwansa a wani lokaci yana cikin sahih al-bukhari. Sahih al-bukhari ya kawo wannan hadisin, sunan abi daud ya kawo wannan hadisi, saboda ka hadisi ne tabbatacce cewa manzo Allah yana wannan kabbar wani lokaci kuma yana daga hannuwansa. Wa kana idza arada al-qiyama ila rak'ati ar-rabi'a qala Allahu akbar, idan yana nuni ya tashi kuma zuwa ga rak'a ta hudu kila ya kare wannan ta uku, yanzu zai je zuwa ta hudu nan ma zai ce Allahu akbar, da ya kare sajda zai tashi, to zai taso da Allahu akbar. Wa amara bihi al-musii'u salatahu, kuma haka ya umurci al-musii'u salatahu kama ta kaddama kama yadda ya gabata bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, haka yake gudanar da wannan sallar tasa a waje wannan rukunin. Kaga bayan ya kare wannan tafiyar, ya kare wannan salatin, ya kare wannan addu'ar, to yanzu idan zai tashi da kabbara ne, ko kuma sai yayi kabbara ma sannan yayi salati sannan ya tashi. Sannan kuma idan zai tashi ta hudu din ma, bayan ya kare ta ukun ya dawo yayi aza goshinsa ƙasa, yayi sajida, ya kammala sajida, yanzu zai tashi zuwa ga raka'a ta hudu nan ma da kabbara zai tasowa, ba sai ya tashi miƙe ya kai tsaye ba sannan zai kabbara, a'a tun nan lokacin da yake tasowa yake tasowa da kabbara. Maliki gaba da cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbir ahyan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa tare da wannan kabbara wani lokaci kamar yadda muka gabatar, wannan kabbara ma kenan da yake tasowa zuwa ta hudu wani lokaci yana daga hannayensa, domin kun ga yana aiki jilsatul istiraha wanda muka gabatar a can, domin idan ya taso kaga yana dan zama ya dan zama jilsatul istiraha, to zai tashi yanzu sai daga hannuwa tare da wannan kabbara sannan sai miƙe zai sallallahu alaihi wasallam yana haka a wani lokaci. Summa kana yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdihi thumma yaqumu mu'tadilan 'ala al-ardi, sannan annabi ya kasance yana daidaituwa a zaune akan kafarsa ta hagu, yana daidaituwa har lokacin da kowace gaba za ta koma a inda take, sannan ya tashi yana dogara akan ƙasa, yana dafar ƙasa ya tashi zuwa sama. Kina anan yana nuni zai ji sallar isra, bayan kammala sajadarsa to idan ya taso ba daga nan wajen tasowa zai miƙewa ba, a'a zai zauna tun raka'a ta hudu ce, in ya zauna kaga yanzu sai ko shiga ba ta koma ne take domin ita jilsa ce khafifa zama ne sassauka ba mai tsawo ne ba lokacin da ya zauna da ya natsu dukkan gaba ta koma inda take ya natsu to sai ya saki dafa kasa kuma sai ya tashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a wajen wannan rukun ko kuma haka yake yi a wajen wannan sallah kuma hadisi yana cikin sahih bukhari kamar yadda yana cikin sunan abi dauda wato hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana dogara yana dahi hannayensa bayan ya kadi gilsatul isra sai ya tashi sallallahu alaihi wasallam mali ci gaba cewa wa kana ya'jinu ya tamidu ala yadayhi idha qama yana ijinu menene ijinu shine ya tamidu ala yadayhi yana dahi kasa kafa hannayensa idha qama idan zai tashi yana ijinu kenan yana dahi kasa a lokacin da yake tashi shine ijin sallallahu alaihi wasallama haka yake sallarsa wannan shine abinda manzo Allah yake a wannan rukun kenan bayan ya kare raka'a ta uku zai tashi zuwa ga raka'a ta hudu kaga zai dan wannan jilsatu isra'a kamar yadda muka faɗa a can lokacin da muka ce bayan ya kare raka'a ta farko zai je raka'a ta biyu zai jilsatu isra'a to nan ma ya kare raka'a ta uku zai je zuwa raka'a ta hudu nan ma zai jilsatu isra'a bayan ya kare wannan jilsatu isra'a ya dan zauna jikinsa ya koma daidai ya samu natsuwa kuma to daga nan kuma sai ya dafa kasa kuma sai ya tashi sallallahu alaihi wasallam haka yake wa kana yaqra'u annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa fi kulli min ar-raka'atayn a kowane daga cikin wannan rakoyin guda biyu na karshe wani ne rakoyi guda biyu na karshe na azhar misali ko na isha ko na la'asar kaga su ne rakoyi guda biyu kake wannan rakoyi salloli namu guda hudu su ne ar-ruba'iyya kiran idan salloli salla ce ruba'iyya yakan karanta ya bayan ya karanci fatiha yakan karanta wato ko ce raka'a daga cikin wannan rakoyin guda biyu din nan yakan karanta musu al-fatiha yana karanta musu fatiha sallallahu alaihi wasallam wannan shine an kafi yawan samuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi raka'a ta biyu yayi tafiya ya tashi raka'a ta uku zai karanci fatiha ne kadai sabahu magriba ce ko mai hudu ce zai karanci fatiha daya idan kuma ruba'iyya ce ya taso zuwa ga ta yayi ta uku din ya karanta mata fatiha to ta hudun ma zai karanta mata fatiha ita ma kada ita kanta kenan raka'a ta uku da ta hudu duka fatiha kawai manzo Allah yake karantawa shi yafi yawa wa amara bi zalikal musii'u salata haka ya umurci musii'u salatahu wa kana rubbama adafa ilayhi ma fi salati adh-dhuhr bi ayatin da yawa wani lokaci kuma yakan iya karawa irin sallar azhar yakan kara wasu ayoyi a ciki sallallahu alaihi wasallam kenan bayan ya karanci fatiha wani lokaci kuma yakan dan aza sura ya karanci wasu ayoyi bid'a ayat ayoyin da basu kai goma ba kama sabaka bayani ko kamar da bayani sai gabata fil qira'a wajin qira'a fi salati zuhur yakan yi haka wani lokaci ya dan aza wasu ayoyi bayan fatiha wani lokaci amma mafi yawa baya azawa mafi yawa fatiha kawai yake yi a wani lokaci yakan aza wannan da ya nuna mana kenan ya halatta kar ya zama kaga wani yayi kace yayi laifi kila kace sai yayi ba diyatun ne ya kare a annabi wani lokaci yana karawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar kaga kuma wani shiko bai yi ba daga ce shiko ya saba ma sunna bai yi ba a'a wani lokaci yana ana yi wani lokaci kuma ba a yi wanda ya fi yawa shine ba a yi shine ya fi yawa to amma dai wannan da an kai wanda bai da yawan shiko ya nuna halaccin yi haka ne ya nuna halaccin yi haka saboda ya nuna kenan wani lokaci za a yi kuma malamai suna cewa idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya fi yawan yi wani lokaci kuma yana wani abu to abin da ya kamata kai ma kaza haka mafi yawa kai hakan wani lokaci sai kai wancan wato ana dai son ya zama kana biyar manzo Allah sau da kafa tuna an ce wani lokaci manzo Allah ga wanda ya yawan yi to sai zan kai ma wanda ka yawan yi shine wannan da manzo Allah ya yawan yi aka ce wani lokaci kuma yana wannan to kai ma wani lokaci kuma sai kai wannan abun amma kuma kadan kamar da shi annabi ya yi shi kadan kamar yanzu wannan wajen aza sura bayan fatiha a rakoyin karshe guda biyu na karshe ta uku da ta hudu to kaga mafi yawa bai aza sura kai ma sallar ka sai ta zama haka mafi yawa baka aza sura sai can karshe wani lokaci can daban ta wani lokaci kuma sai ka aza to haka manzo Allah yake yi idan kai ka ya zama kenan ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sau da kafa ya Allah ka ba mu ikon biyan manzo Allah sau da kafa malai sai ke cewa to sai al-qurutu fi salawatil khamsi lin-nabila
al-quluti wanda ake a cikin salloli guda biyar azhar la'asar maghriba isha har zuwa asuba wayannan salloli guda biyar al-qanutin da ake a cikin su lin nazila saboda wani abu da ya faru idan wani abu ya faru ana al-qanuti sannan kuma akwai al-qanuti kala biyu kamar yadda malamai suka ambata wannan al-qanuti na an-nazila da kuma al-qanutin da babu wani nazila kuma a yi shi zamu ji wato yadda ake ko kuma dalilin ko ne wannan da ya na farko wanda muke a kan sai yanzu na annazila shi tabbas annabi ya shi kuma ya cika bari sai bari ba amma wancan wanda ake babu wata nazila kai tsaye annabi yana yin sa to ya daina yin sa sallallahu alaihi wa sallama haka kuma akwai wanda ake yi na witri shi ma zamu karance shi ma nan zamu je da manzo Allah yake yin sa na farko da wannan alquruti wanda ake fi salawatul khamsi lin nazila wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'u ala ahli annabi ya kasance idan zai wa wani bakar addu'a aw yad'u li adin ko zai wa wani kikkiawar addu'a kannata fi rak'atil akhira zai alqanuti a rak'a karshe ita ma ba'da ruku'i bayan ya kammala ruku'i ya taso idza qala in yace sami Allahu liman hamidahu allahumma rabbana lakal hamdu idan ya fadi wannan kamin ya kai ga zai je sujada to sai ya tsaya sai yayi kikkiawar addu'a ga wanda yake kenkenta wa kikkiawar addu'a ko yayi bakar addu'a ga wanda yake kenkenta masa bakar addu'a haka annabi yake a can da wa kana yajaru bi du'ai kuma ya kasance yana bayyana wannan addu'ar tasa wa yarfa'u yadai kuma yana daga hannayen sa wa yu'minu man khalfahu wa innaka ba sa kuma suna cewa amin yana Allah jiwawa ne albarka Allah ya taimake shi ya taimake addini Allah ya taimake addinin musulunci yawa musulunci kaza mutane na cewa amin 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 wani ko yana cewa Allah tsine ma wani wa yalanci wani yawa yawa musulunci tsiya yawa musulunci kaza suna cewa amin amin na bana cewa amin annabi yana haka sallallahu alaihi wasallam a can farko wa kana yaqnutu fi salawatil khamsi kulliya kuma wannan alqanutin yana yi ne a cikin salloli gabaɗaya lakinnahu sai dai ya kasance kana la yaqnutu fiha illa idha da'a liqaumin aw da'a ala qaumin bai irin wannan sai idan zai wa mutane kikkiawar addu'a ko zai wa wasu bakar addu'a farubama qala da yawa cikin wannan addu'a zaka ji na cewa allahumma anjil walida min alwalidi wa salamatan min hishamin wa ayyasha min abi rabi'ata allahumma shidud wada'ataka ala mudarrin waj'alha sinina kasini yusuf allahumma al ihyan wa ri'lan wa zikwana wa usayya asafi allah wa rasulahu annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa an ji yayi alqanuti ga wayannan mutane akwai alwalid ibn alwalid akwai salama ibn hisham akwai ayyash ibn abi rabi'a ya musu kikkiawar addu'a saboda suna ga hannu arna arna na ciwita musu yana musu addu'a Allah tsallakar da su daga arna Allah yi musu kikkiawar mafita to kaga ya musu kikkiawar addu'a cikin alqanuti ana kuma sallolin guda biyu na khamsu salawati ke wannan alqanuti da an kai raka'a ta karshe an yi ruku'inta an taso an ce sami Allahu liman hamidahu allahumma rabbana lakal hamdu to kami a je wajen sujada sai annabi ya tsaya nan ya ta wannan addu'in akan wayannan mutane Allah ya sallakar da su daga nan kuma sai ya kara ya ce allahumma shudud wa ta'ataka ala mudar ya Allah qabilal mudar sun ciuta wa Allah sun ciuta ma addini Allah sun ciuta ma musulunci ya Allah ka kama su waj'alha sinina kasini yusuf ya Allah ka kawo musu yunwa irin yunwar da aka yi zamanin annabi Yusuf Allahumma al-lihyan Allah kabilal lihyan wa ri'la da kabilar ri'la wa zakwan da su zakwana wa usayya da usayya dukkan su asasillahi wa rasula sun saba mu Allah sun saba manzo Allah ya Allah ka kama mu nasu wayannan duka annabi ya musu alkarunki cikin sallar sa kuma dalili musu wannan bakar addu'a annabi yana da makaranta alqurani wayanda yake cewa alqurra mahadisan qur'ani ne masana alqur'ani ne ya tura su a wajen yaki kusan mutum 70 suka je wayannan kabilun suka kama su suka kace su suka kada su cikin wata rijiya bir mauna to wannan shi yasa annabi yake musu wannan bakar addu'a amma ita ma wasu malamai sun ce ya daina da yake albani bai yadda da wannan ba ya daida da cewa in dai wani nazila ta sauka to za a alqanuti har yanzu har gobe wancan da aka ce an daina eh yayi ko kadira ya daina eh ai ko kai addu'a ai zaka bai baka rike addu'a jinjinjin zaka yi ba dai kai ba to sai ka bari kuma to amma cewa ba a wannan addu'ar a hali yanzu to nan ba daidai ne ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan wa'ancan to har yanzu aka samu wasu maciya amana musulunci suka ci amana addinin musulunci za a musu alkaruti aka samu wasu wa'anda suka taimaka ma addinin Allah suka wa addinin Allah aikin alkhairi ko suka fada shi wani wurin da ake bukata Allah tsallako da su za a musu addu'a Allah tsallako da su za a musu addu'a Allah taimake su za a musu addu'a cikin alkanuti sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wannan shine abinda malamai suka fada na'am to sai malai yake cewa summa kana yaqulu idza faraga min alqunuti to bayan ya kammala wannan alqanuti yawa wanda yayi abun kore kikkiawa addu'a wanda yayi mugun aiki shi kuma an masa irin addu'a da ta dace da shi to sai manzo Allah ya ce Allahu akbar sai kabura kai sai fa yasjud sai je sajada shikenan kuma daga nan sai zuwa kuma sajada zuwa tayya a kammala sallah to wannan shine dai karshe wannan bayani game da wannan alqanuti ko biyan wani sati da yarda Allah zamu wuce zuwa ga alqanutin da ake cikin wisri shi ma zamu yi bayani akan sa kamar da Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo abubuwan da makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yahi mu wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.